الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم للتافين مالم بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى وانا كما شينه درسنا 23 اشكن wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata malam yana ba wa ɗaliban ilimi shawarar matakai da ya kamata su bi wajen neman ilimi tun daga mataki na farko har zuwa kuma mataki na sama. Kuma malam ya yi ƙoƙarin ba mu misalai a kowane fanni da mutum yake so ya karanta. Ya ba da misalin wasu littattafai inda malam ya ce kamar abin da ya shafi tauhidi, mutum ya fara karanta usulu al-thalatha, sannan ya karanta al-qawa'id al-arba, sannan ya karanta kashfu shubuhat, sannan ya karanta kitabu tauhid. Wannan a mataki na farawa, to wayannan su ne littafai na da ya kamata mutum ya taho da su. Sannan a cikin wannan game da tauhidin ibada kenan, idan kuma an tafi game da tauhidul asma'i was sifat, shi kuma malam yace zai fi kyau ɗalibin ilimi ya karanta al-aqidatul wasitiyya, sannan sai al-hamawiyya, sai at-tadmiriyya, wanda dukkanin su littafai ne na Sheikhul Islam. Bayan nan sai kuma mutum ya karanta ainihin wato kitabu tahawiyya tare da sharhin da aka yi wa wannan littafi. A abin da ya shafi ɓangaren nahwu kuma mutum ya karanta ajrumiyya, sannan ya karanta milhatul i'rab ta al-hariri, sannan sai kuma mutum ya karanta qatrun nada ta ibn hisham, sai kuma alfiyat ibn malikin da sharhin ta ibn aqil. Abin da ya shafi ilimin hadisi kuma ko ainihin wato hadisi, mutum zai fara karanta arba'in an-nawawiyya, sannan sai kuma umdatul ahkam ta malam maqdisi, sai bulugul maram na ibn hajar, sai al-muntaqa na al-majd ibn taymiya. To wannan kuma daga nan a abin da ya shafi ilimin hadisi, sai kuma mutum ya shiga cikin manya-manyan ainihin wato ummatis sitt, shine su Bukhari, Muslim da sauransu. A cikin masalawul hadith kuma mutum zai fara karanta nukhbatul fikr ta ibn hajar, sannan alfiyatul iraqi. A abin da ya shafi fiqh, to anan muka tsaya ko, to za mu tashi inda malai ke cewa qalal muallif rahimahullah yace wa fil fiqh matalan. A abin da ya shafi fiqh kuma misali adabul mashi ila salah, sai mutum ya karanta wani littafi da ake kira adabul mashi ila salati li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sannan mutum ya gama shi thumma zadul mustaqani, sannan sai kuma mutum ya karanta littafin zadul mustaqani lil Hijawi wato na al Hijawi, sai kuma bayan shi sai mutum ya karanta umdatul fiqh ko kuma ainihin wato zadul mustaqani lil Hijawi rahimahullah au umdatul fiqh, ma'ana ɗayan biyin, ko mutum ya karanta zadul mustaqani ko kuma umdatul fiqh. To daga kuma mutum ya gama ɗayan waɗannan, sai kuma thummal muqni, sai kuma shi al muqni din na lil khilaf al madhhabi, wanda shi kuma littafi ne da yazo da bayanai ko kuma fiqh ne na sabanin al mazhab wa sabanin mazhaba, sai wal mughni lil khilaf al ali, sai kuma al mughni lil khilaf al ali, wato sabani wanda yake ba na mazhaba ba, wanda yake shi kuma sabani ne wanda an yi sama, sabanin ya shafi mazhabobi duka da sauran ainihin wato ra'ayoyin malamai. Falafatuha li ibn Qudama, duk waɗannan lissafan guda uku din na ibn Qudama ne rahimahullah, wato shi al maqni da umdatul fiqh kai da al maqni da kuma al-mughni din. Wa fi usulul fiqh, akuma abin da ya shafi usulul fiqh al-waraqat lil Juwayni, sai mutun ya karanta littafin al-waraqat, da kai daga ji ka san in ba shi da yawa, al-waraqat yan takaddu ne kadan ya ci sunan nasa al-waraqat na malam Juwayni rahimahullah. Thumma rawdatun nadir, sannan sai kuma mutun ya karanta wani littafi da ake kira rawdatun nadir Ibn Qudama, shi kuma littafi ne na Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Wa fil fara'id, idan kuma mutum zai yi karatu a abin da ya shafi ilimin rabangado, to shi kuma nan sai mutum ya karanta littafin Ar-Rahabiyya, thumma ma'a shuruhiha, sannan kuma bayan ya gama da ita Rahabiya din sai kuma ya nemi sharhinta, wato shuruh sharhukanta da malamai suka yi, su ma ya karanta su, sannan sai kuma ya karanta wal fawaidul jaliya, sai kuma littafin al fawaidul jaliya. Wannan game da abin da ya shafi ainihin wato raban gado kenan. A duk da cewa wasu malaman suna ganin fawaidul jaliya din kaman ya danfi kawo abubuwa ya fi fadi, shi ya kamata dalibi ya karanta, amma dai babu laifi in mutun ya karanta Rahabiya din sannan kuma sai ya zo ya karanta fawaidul jaliya. Wa fi tafsir, ilmin tafsiri kuma sai mutun ya tafsir Ibn Kathir rahimahullah, sai mutun ya karanta tafsirin Ibn Kathir rahimahullah. An fahimta ko? Domin tafsir ne bil ma'thur, tafsiri ne wanda malamin yayi kokari wajen at-tafsir bil ma'thur. An gane ko? Yawa, muna a kasar Hausa yawanci sai a dauki jalalai, shi kuma jalalai ne za ka ga sai ka sami kwararren malami wanda in kana so karanta shi dole sai a gaban malami da yake kwararre sosai, domin littafi ne wanda gaskiya sai da kwararren malami. Da haka tafsirin Ibn Kathir yana da sauki sosai fiye da shi jalalai din da muke karantawa. Wa fi usulut tafsir, a cikin abin da ya shafi usulut tafsir akwai al-muqaddima. Ya sa al-muqaddim, kuskuren rubutu ne, ni dai haka ya samu al-muqaddim ko ban sani ba ko haka ya rubuta muku. Al-muqaddima ne, al-muqaddimatu, al-muqaddimatu li Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ita kuma wannan li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa fi siratin nabawiyya, a abin da ya shafi ilimin sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma muktasaruha, sai mutun ya fara karanta muktasaruha, takaitacciyar wato takaitaccen littafin sira li Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wato na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. An gane ko? Muktasarus sira wannan. Wa asluha, asalin littafin li Ibn Hisham, littafi ne na sira na Ibn Hisham, shi ainihin wato Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sai ya talkhisin wannan. Wa fi zadil ma'ad, sannan mutum kuma ya karanta zadul ma'ad fi hadi khairul ibad li Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, na Ibn al-Qayyim, wanda shi Sheikh Uthaymeen yana ganin shi ya kamata ba mutum ya karanta fiye da sauran, saboda shi wato sira ce wanda akwai isnadi, akwai wasu mas'aloli na fiqhu da sauransu, ba'ala littafin zadul ma'ad kaman ya tattara abubuwa da yawa wanda ba iya sirar ba kawai. Wa fi lisan al-arab, abin da ya shafi kuma harshen larabawa, al-inayatu bi ash'ariha, shine mutun ya bada kulawa wajen waƙe-waƙen larabawa, wannan yana taimakawa dalibin ilimi sosai. Kal mu'allaqati sab, kaman al-mu'allaqati sab'i, wal qira'a fil kamus, sannan mutun ya zamto yana karatun kamus, shi kuma karatun kamus ba kaman karatu bane irin na sauran fannoni da mutun zai kama kamus ya karanta shi min gilafin ila gilafin, shi kawai kasaba da yanda ake karatun kamus, da yanda ake samo kalma, da yanda root din kalma yake, in kana son masdarin kalma, dan wani ya tashi neman kalma yanda ya ganta kawai sai ya tafi kamus neman ta, sai kuma yazo ya ce ma duk ya dube kamus bai ganta ba. An gane, wani lokaci ba za ka ga sai ka koma root dinta, masdarinta sai ka koma masdar, sai ka gano abunan sai ka gano ma'anarta. Wata kalma kuma za ka kama santa kawai dan tasrifi aka yi mata, sai kake ganin kamar ba kowa ce. Alayyi halin dai shi ma kamus sai mutum ya san yanda zai dinga mu'amala da shi. Shi kuma in mutum zai dinga duba kamus, to akwai kamus din Al-Fayruz Abadi, Lil-Fayruz Abadi, to wani tafsir wato kamus ne na Fayruz Abadi rahimahullahu ta'ala, to shi kuma zai taimaka maka wajen kalmomi. Sai dai ka kula in kalmomin da kake nema ko kake son sanin ma'anarsu kalmomi ne daga cikin Al-Qur'ani, akwai littattafai da aka ware garibul Qur'an ko abunan wato garibul hadith, garibul Qur'an, wato zaka kowanne an yi masa abun nan kamus dinsa. In kana neman yanzu kaman in kalma a cikin hadithi take, kaga zaka iya zuwa ka duba An-Nihaya fi Garibil Hadith na Ibn al-Athir. Ibn al-Athir yayi littafi, za ka duk kalmar da kaga ta danyi maka nauyi ko ka kasa gane ma'anarta a cikin hadithi, to ba zuwa zaka ka dauko wani sai ganshi ya samu munjid a ko wani ainihin wato dictionary na larabci munjid, wanda ana ganin wanda ya shi ma ba musulmi bane, da haka mutun yana neman wata kalma a cikin alkurani sai ya dauko munjid ko wata kalma a cikin hadisi sai ya je wajen munjid kuskure an gane ko in kalma a hadisi take akwai littafan da aka yi kamus ne na kalmomin da suka zo a hadisi in kalma a qur'ani take akwai ainihin wato kalmomin da suka zo da aka ware aka yi littafai kamus din kalmomin alkur'ani sai mutun ya neme su ya bi in kuma abin da ya shafi larabcin ne to shine sai ka dinga duba irin waɗannan irin su ainihin wato kamus na Fairuz Abadi rahimahullah wannan kaga mallam ya baka a mataki na farko har zuwa ainihin wato mataki na mutun ya zama mutamakkini a cikin karatu wa hakaza mallam yace haka dai mutun zai ci gaba da bibiyar waɗannan min marahil talab wato matakai na neman ilimi fulfunun a cikin fannoni mabambanta wa kanu ma'a zalika su sun kasance tare da haka ya akhuduna bi jirdil mutawwalat wato sukan dauki muhimman abubuwa cikin manyan littafai babu laifi wani lokaci ka karanta karamin littafin kana dan neman wani dan karin bayani ka koma cikin ummahatul kutub ka nema ko wani sharhi da aka yi wannan amma ba a cika san dalibin ilimi na farko mai neman ilimi ya fada cikin almutawwalat ba sun ce yin wannan daidai yake da mutum bai iya ruwa ba ya fada kogi ya ce zai wanka ina fata an gane ka san zai dinga kiran abin nan sai an nemo sai an kawo agaji ko saboda haka sun ce haka abin yake da haka in mutum bai kai ya shiga cikin wancan littafin ba to kawai ya takaito wajen wayannan abin nan mithlu tarikh ibn jarir misalin tarikh al-umam wal muluk na ibn jarir al-tabari wa ibn kathir da kuma al-bidaya wan nihaya na ibn kathir wa tafsiraihima da kuma tafsirin wayannan malaman akwai tafsirin Tabari da kuma Ibn Kathir wa yurakkizuna ala kutubi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa talmizi Ibn al-Qayyim sannan za ga daliban ilmi ana so su sa kaimi su kafu akan littafan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da almajiransa Ibn al-Qayyim rahimahumullah hu ta'ala wa kutubi a'immati da'awa da kuma littafan jagorori a da'awa wato wa fatawihim da kuma fatawoyinsu la siyama muharrarati musamman ma tatattu daga cikinsu fil i'tiqad akan abin da ya shafi aqida an ce lokacin yayi insha Allah sai mu tsaya wa haka za kanatul awqatu insha Allah abinda muka karanta ya zama dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.